Fresh from beautifulariwa.com.
Ahar tunne man arziki mutanen arewa ba girki matan arewa ga girki kuma ga iya girki
arewa kamci shasa saka ku bali tudun tafa haya kai haya kai
juma kusa ga
it's a beautiful beautiful
beautiful arewa
a beautiful
sarauta arewa ee matan mu kyau arewa
arewa
zo ku boye arewa
it's a beautiful beautiful
beautiful arewa
a beautiful
mantakewa cudaiya girmama juna kuma akwai tarbiya kwarai abin alfahari gurara mambila da yankari ga wannan yankin na zabe nuna amincewa na harkar bari in kare mutuncin ta a haka dan sarauta a hannun arewa yake tun lokacin mulkin mallaka ga kyawawan al'adunmu ga tashi neman na kanmu don tanadawa bukatunmu ga gaye sai ma an kanmu anan bari bari kawai ya isa ya hana yaro aikatawa Ubangiji ya albarkace mu da guraren yawon shakatawa ga zaman salama in ba hali mai kyau bane aka mana ba mu ce za mu rama
It's a beautiful beautiful
beautiful arewa
a beautiful beautiful
soje arewa
a beautiful beautiful
beautiful arewa
a beautiful beautiful
soje arewa
It's a beautiful beautiful
beautiful arewa
a beautiful
ta da bakin buhu muke shuki arewa titi ne ba ke tara ta sai an waiga arewa gida ne
ba gariya eh rawani idan ba